بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم يرغوتا رمضان أولا شكرا تهجرات دبولة دريه قدود سلاتين دل ايه وانت تيدي دي دشاب يرغوتا تقوص نشكرا تدبو بيو دا قومة ميلادية زامو تيغب دا كراتمونا تفسيري cikin suratul nisa akwai tambaya jiya wanda bamu amsa ba bangare na biyu na tambayar da aka da aka yi tambaya akan ta shine dangane da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin 12 ne ko 9 ne ko 11 ne wanne ne ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani kuma saboda kasancewar babu wani hukunci na addini da ya rake da ita don haka ta zamanto ma Allah madaukakin sarki ya boye saninta tunda babu wanda yake da yanke kan cewa kwanan wata nawa ne ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake yanke da shi shine cewa ranar litinin ne domin nassi ya zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake akan azumi ranar litinin da ranar alhamis da aka tambaye shi akan azumi ranar litinin yace zalika yawmun wulidtu fihi wannan rana ce wanda aka haife ni a cikin ta wannan shine nasi ranar litinin aka haife annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwayoyin masu tarihi sun sha bamban mafiya yawan malaman tarihi sun ce ran 8 ga watan Rabiul Awwal aka haife annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda mafiya yawan masu tarihi suka faɗa amma abinda yafi shahara kuma a wajen a wannan zamani da kuma shekarun baya da suka wuce shine 12 ga watan Rabiul Awwal amma wanda yake a wajen malaman tarihi kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa abinda wanda As-Suhaili ya rinjayar shine mafi yawan malamai sun ce ran 8 ga watan Rabiul Awwal ne to ba wani abu ne yasa ba a kiyaye wannan rana ba sai dan saboda cewar wato babu wani hukunci da aka rataya ga sanin wannan rana sabanin yanzu da ya zamanto aka mai da shi ranar Maulidi wanda yana daga cikin ayyukan bid'a da aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin addini tunda sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba a immatul islam irin su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa duk ba su ba shi yasa ne ma ya zamanto cewar wato babu dalilin da zai sa a kiyaye ta domin da an yi da an kula da yin Maulidi a wannan rana da ba za a yi sabani akan wacce ce ranar ba sannan wannan yake cewa menene hukuncin mai azumi da ya sumbaci matarsa kuma har yawunta ya shiga bakinsa yin haka yana daga cikin makruhi ne mutum ya sumbanci matarsa musamman in ya zamanto kan cewar yana da rauni wajen tsare sha'awarsa Aisha radiyallahu anha ta kasance cewa tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar ta alhali yana azumi amma sai ta biyar da wannan ta cewa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye daga cikin ku zai fi tsare wato sha'awarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi saboda tsoronsa da Allah da saninsa ga Allah raunin bashariya ba zai sanya shi wato ya zamanto sha'awa ta yi rinjaye a kansa har ya wuce iyakar Allah ba domin idan mutum a cikin Allah ta'ala ya ce wala tubashiruna yace fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum a yanzu cikin dare ku rumbace su wato ku kusance su da sumbata da saduwa da sauran dukkan abin da ake yi na neman biyan bukata tsakanin miji da mata wanda Allah ya halatta musu Allah ya ce fal'ana daren azumi kenan uhilla lakum laylatal siyamir rafathu ila nisa'ikum a cikin daren azumi ne aka halatta amma a ranar azumi wannan iyakokin Allah ne shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su ba cewa ake kada ku ketare su ba kada ku kusance su don haka ne ya zamanto cewa makruhi ne ga mutum ya sumbaci matarsa ko ya wasa da ita a cikin azumi duk da yake annabi sallallahu alaihi ba ce haramun bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma kuma saboda wannan ta'aliki na Aisha wane ne daga cikin ku yake da ikon tsare sha'awarsa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto makruhi amma dangane da hukuncin wato shigar yawunta cikin yawunsa wato cikin bakinsa ya zamanto kan cewa ya haɗu da yawunsa ya haɗiye wannan babu komai domin abu ne wanda yake tafi, abu ne wanda yake kamar wato korar hanya ne wanda yake bayar da za a iya wato tsare kanka daga gare shi. Kuma shi yawun baki yana daga cikin hukuncin baki yake dauka, saboda haka ba za a ce ya sanya wani abu ajnabi a cikin bakinsa ba har ya kai har ya karya azumi. Na'am, duk wani abu wanda yake zai motsa sha'awa ba a san su a cikin azumi, makruhi ne. Duk wani abu wanda zai motsa sha'awa, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadith al-Qudsi wanda Allah ta'ala yake cewa fa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfuth, idan ranar azumin ɗayan ku ya kasance kada ya rafathu. Ar-rafathu shine magana ta batsa, magana ta kwarkwasa, magana wanda za ta tayar da sha'awa ba a santa. Allah gashi nan a hadisi Allah ya ce fala yarfuth, kada ya rafathu, kada ya yi wato kwarkwasa da magana wanda take ta batsa a ranar azumi. Ba a yi babu zance, babu sauraron zancen, babu duk abin da yake zai motsa sha'awa, saboda Allah ta'ala cewa tilka hududullahi fala taqrabuha, kada ku kusanci waɗannan iyakoki na Allah. Waya, ai waya ta dauka hukuncin magana, ko ba haka ba? Hukuncin magana waya take dauka. Duk abin da za a yi za a tabbatar da shi da magana, za a dauke shi hukuncin magana ne, tunda lafazi kai kuma sauraro kai da kunni. Saboda haka waya ita ma tana da wannan hukuncin. Masu waya ya zama to kan cewa suna da salula, suna zaune a ɗakin su, ai ba su je zance ba, tunda yanzu azumi ne ba za su rinka zuwa zance ba, so amma ga waya sai su yi waya, to wannan hukuncin sa hukuncin zancen, hukuncin zuwa zance din shi ma duk bai dace ba, yana daga cikin iyakokin Allah da bai kamata mutum ya kusance su ba. Wannan ya ce ya halatta bayar da jini ga mara lafiya da rana ko safe a lokacin azumi. Bayar da jini ga mara lafiya, malamai sun bashi hukuncin yin kaho, hukuncin yin kaho. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da mai yin kaho, aftara al-hajim wal mahjum, mai yin kaho da wanda aka yi masa kahon dukkaninsu azumin su ya kare, dukkaninsu azumin su ya kare. Waɗansu malamai sun ce wannan hadisin yana nufin ai sun yi abin da yake sababin ya karya musu azumi, domin shi ne mai yin kaho garin jan jinin wani abu zai iya shigewa na jinin cikin jikinsa ya zamanto kan cewa ya sha jini. To amma wannan ma'ana ba sahihiya ba ce, inda haka ne sai a hana yin kaho, don shan jini haramun ne. Aka ce kuma shi wanda aka yi maka kaho din, yin kahon zai sanya masa raunin jiki, wanda raunin jikin zai kai shi zuwa ga karya azumi. Saboda haka ma'anar aftar al-hajim wal mahjum, azumin su ya kare, ai sun yi abin da zai karya musu azumi. Amma wannan ma'ana ba sahihiya ba ce. Amma kabar wannan Imam Ahmad shine ya riko da zahirin wannan hadith din, cewa idan mutum ya yi kaho a cikin azumi, azumin sa ya kare, wajibi ne ya rama, sai dai babu kafara a kansa, saboda baya daga cikin abinda, baya daga cikin wato jima'i ko ma'anar jima'i, wala ci ko sha. Amma saboda nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aftara, za mu tsaya akan inda nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A bisa haka ne malamai suka bada hukuncin wato fitar da jini, daukan jinin mutum a cikin an yana cikin azumi, suka bashi hukuncin kaho, cewa idan mutum bashi da, idan mutum ya je ya bada jininsa aka dauka, ko da a halin larura ne, alal misali babu wanda yake, babu wanda za a samu ya bayar da jinin, kuma dole sai an bada jinin sannan mutumin zai rayu, mutum ya je ya bayar da jinin, to azumin sa ya kare, sai ya rama ranar wannan azumin. Duk da wajibi ne ya bayar da jinin, amma kuma azumin sa bai yi ba, ba za a ce an masa uzuri ba, saboda cewa abin da yayi na larura ne, abin da yayi na wajibi ne, ba za a bashi uzurin kan cewa azumin sa ya inganta ba. A'a, wannan hukunci ne, wancan abin da yayi hukunci ne na daban, wannan kuma wannan shi ma nasa hukuncin yana nan. Saboda haka wannan shine sahihin magana na malamai, cewa idan mutum yana azumi, idan ya je ya bada jinin sa aka dauka, to sai ya sake azumin sa. Yace yayi kaho, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijama alhali yana azumi. Wannan hadith din yana daga cikin waɗanda Imam Ahmad ya magana akan ingancin su, ya kaddamar da hadisin Thauban na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aftara alhajim wal mahjum. Saboda haka wajen tarjihi ne, waɗansu malamai sun yi jam'i tsakanin hadisan guda biyu, suka ce dukkaninsu sun inganta, suka ɗauki kan cewar aftar alhajim wal mahjum da waccan ma'ana da muka ambata na kan cewa wato ai bashara asbab al iftar, ya yi abin da zai sanya shi ya karya azumi, ba wai azumin nasa ya kare ba saboda wancan hadith din. Amma a mazhabar Imam Ahmad, wanda yake kuma wannan shine fatuwar Sheikh Salih al-Fauzan, shine kan cewa mai yin wanda ya kaho azumin sa ya kare, alaihi kuma wanda ya bada jini aka dauki jinin sa shi ma azumin sa ya kare. Wallahu ta'ala a'lam. Zai kama bakinsa saboda alfarmar watan Ramadan, zai kama bakinsa in cikin azumin watan Ramadan ne, sai ya kama bakinsa saboda alfarmar watan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Waɗansu suna cewa idan mutum waye accident, jini ya rinka zuba a jikinsa, shi ma azuminsa ya kare. Babu dalili akan wannan, tunda wannan ya sha bamban da hukuncin kaho, tunda wannan ba abu ne wanda ya same shi ba shi da ikon yi. Amma ko kaho zuwa yayi yace ai masa, zuwa yayi ya bada izinin a ɗibi jinin nasa. Saboda haka ba wai fitar jinin ce take kare azumi ba, fitar jini ba ita ce take kare azumi ba, amma yin abin da yake shine ma'anar kahon shine yake kare azumi din. Wannan yace ya halatta idan an soke Qur'ani a yanka, musamman ga dalibai masu jarabawa. Wannan yana daga idan sun yi ne da niyyar ibada, wannan ba shi da asali. In sun yi ne da niyyar ibada, wannan ba shi da asali. Amma in sun yi ne ba wai cewa saboda sauka alƙur'anin ne suke yin yankan ba, sun yi niyyar biyan bukata da yin sadaka da yin yanka, wannan babu laifi mutum ya yi sadaka da yin yanka. Ko kuma kamar mutum ya yaro ne wanda yake soke alƙur'ani, a yi walima, kuma domin yin walimar aka yi yanka, wannan kamar inda malamai sun yi fatuwar kan cewa ya halatta a yi wannan, kamar inda yake a cikin kamar inda Al-Qadi Iyad ya faɗa, kuma kamar inda Sheikh Bin Baz shi ma ya fatuwa akan haka. Babu laifi ya zamanto kan cewar dan saboda sauka Al-Qur'ani a yi walima dan saboda nuna farin ciki da murna, kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan sa a yanka saniya a rarraba ma mutane, kuma a yi mutane su zo su ci, ta fuska ta nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'imar ta dawowa. Idan ta wannan babin ne ake babu laifi. Amma idan saboda wani lakani ne aka bayar cewa lakamin ba zai ci ba, sai in bayan an yi sauka an yi yanka, to wannan ya zamanto bid'a, wannan ya zamanto kuma yana daga cikin bid'a, an maida shi aikin ibada kenan, an maida shi aikin ibada na daban wanda yake buƙatar dalili akan ai haka, kuma babu dalili na yin haka din. Idan mutum na'am wato dan saboda kada yayi tashabuhi da abinda zai zamanto kamar farilla ne, bai kamata mutum ya rabu tsunsu tare ba. Shi kansa Al-Qur'ani tawassuli ake da shi, kuma kamar yanda Anas ibn Malik yace inda tujadu aw kama qala, yace dai wato tujadu da'watun mustajaba inda kulli khatmatin lilqur'an, akwai addu'a karfafa yayin da duk aka soke alqur'ani, to kai tawassuli da wannan sokan alqur'anin kai addu'a a lokacin. Amma kuma kace kamar wannan bai ba, sai kuma sai an hada da yanka a bashi sifa na wata ibada, to wannan shi zai bude kofa ne na wato kirkiro abubuwa a cikin addini wanda ba su da asali. Wannan yace menene hukuncin mata masu bin sallah a cikin gida, musamman akwai tazara tsakanin masallacin da gidan? Idan zai yiwu ya zamanto sun bi sallah din ba sai idan akwai lantarki ba, wato ko babu lantarki za su iya jin liman su bi sallah, babu laifi, domin wannan ya samo asali. An ruwaito mutanen gidan Sayyidina Umar sun kasance suna bin sallar masallaci daga gidajensu. Haka zalika Anas ibn Malik shi ma yana da iyalansa kusa da masallaci a Basra, yayin da yake zaune a Basra su ma suna bin sallah daga cikin masallaci. To amma wannan dukkaninsa sharadin iktida'i, koyi da liman, ya zamanto akwai wato yiwuwar ai koyi da liman din. Yiwuwar ai koyi da liman kuwa ta ɗayan abu guda biyu ne, in ma ta hanyar kana ganinsa ko kana ganin sauyin da yake ganinsa, wai ma ta hanyar kana jinsa ko kana jin wanda yake tabligi a bayansa, wanda yake isarwa a bayansa. To idan aka idan wannan ta tabbata za a iya koyi. Amma idan ka dogara da lantarki ne, to lantarki ba kamar kasar da ba a yanke lantarki bane. Yanzu kaga kamar a haramin Madina, ɗaya daga cikin fatuwar da malamai suka yi na cewar za a iya yin sallah a wato benan masallacin Madina, tunda a benan masallacin ba za ka iya ganin na ƙasa ba, don haka waɗansu suka ce bai halatta ba a yi sallah a nan, sabanin na Makka. Na Makka kana ganin kana wanda suke sama suna ganin na ƙasa, saboda haka ko babu ko ba a ji ana gani za a iya yin koyi. To amma na Madina ba za ka gani ba, saboda gini ne aka gine shi kankare, sannan aka yi bene a sama, sabanin kamar nan wajen mata, mata suna ganin sau, na Madina ba haka bane. To shine waɗansu suke cewa ba zai yiwu ai koyi da liman a nan ba. To akwai Sheikh Abdullah Zahim, Allah ya ji kansa, limamin haram kuma babban alkali na Madina a wancan lokaci, yake bayani a cikin wata huduba tasa akan wannan, yace ba zai yiwu wato koyi ga waɗanda suke sama a Madina, zai yiwu kuma ko da saboda suna ji ta hanyar lasfika da suke ji, kuma idan za a kaddara cewa to ai lantarkin zai iya yankewa, za a iya dauke wuta. Yace to an yi tsari yanda yake idan aka dauke wuta cikin sakan shida generator zai tashi wutar ta dawo a cigaba. Saboda haka kaga idan an yi ruku'u, kafin liman ya dago daga ruku'u, idan wuta ta yanke an dawo da wutan. Idan ma kuma liman ya fada, idan lokacin da liman ya fada ne kafin ya gama fada wuta ta yanke, baka ji fadan liman ba, to ba lokacin da liman ya gama fada, ladan lokacin da zai fada sakan shida ya cika, ya zamanto har ya fada an ji. Saboda haka yiwuwar koyi da liman a kowane rukuni zai iya yiwuwa. To idan a cikin irin wannan hali ne za a iya koyi da liman a wato inda yake lantarkin yake da irin wannan sifa ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma lantarkin mu a Najeriya yana da wannan, saboda haka kaga in kun dogara da lantarki ne, in mata sun dogara da lantarki ne, ba zai yiwu su koyi da su bi sallah anan ba, sai dole ya zamanto kan cewa za su iya ji ko kuma za su iya gani ga sahun da yake cikin masallaci. Na'am. Mata su yi sallah a cikin ƙuryar ɗakin su, wannan bai kore kuma su yi yin sallah a cikin ƙuryar ɗakin nasu ya fi falala bisa su fito su zo masallaci, amma wannan bai kore kan cewa su yi koyi da liman ba. Za su iya sallah suna koyi da liman suna cikin ƙuryar ɗakin su idan za su ji, sai zaman to sun haɗa maslahar biyu, maslahar jam'i da kuma maslahar rashin fitowa a yi sallah. Tunda wannan ai dan a nuna rashin wato soyarwa kan su rinka fitowa suna zuwa masallaci, saboda abin da ke rataya da wannan na abubuwa na maslaha da dama wanda za su tozarta. In ta fita masallaci akwai abubuwa na maslahar gida wanda za su tozarta, akwai kuma masu rauni waɗanda yake za su iya fitunuwa da fitarta. Don haka ne ya zaman to kan cewar aka fifita musu sallar a cikin gida. Akwai wanda ya tambaya akan yana so a masa bayanin yawmul jamal, waqi'atul jamal, daga cikin abubuwan da suka faru a tarihin sahabbai, wanda lokaci ya kure, sai dai kuma wani lokaci mun samu dama insha Allah a yi bayani. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
Allah ta'ala yace wama arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. Allah yace ba mu aiko wani manzo ba face domin ayi masa biyayya da izinin Allah. Walau annahum idhlamu anfusahum, da a ce su waɗannan munafikai masu kai hukunci ya zuwa ga ɗagutu, masu kaucewa yayin da aka ce musu su zo su kai hukunci ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da a ce yayin da suka zalunci kawukansu da kai hukunci ya zuwa ga ɗagutu da bijire ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da a ce yayin da suka yi haka ja'uka sun zo maka ya Rasulullah, fastaghfirullah suka nemi gafarar Allah, wastaghfara lahumur rasul kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara Allah, la wajadullaha tawwaban rahima, da wallahi sun samu Allah mai yawan karbar tuba ne, mai tsananin jin kai ne a gare su. Wannan ayar ita ce ta nuna wato wazifar manzo da yaya office din manzanci yake, meye matsayinsa. Allah ya ce wa ma arsalna min rasul, babu wani manzo. Akai takidin nafayin nan da min littaukid, domin da an ce wa ma arsalna rasulan zai bada wannan ma'ana, ba mu aiko wani manzo ba, tunda na kira ce fi siyaqin nafi, tana nufin dukkan wani manzo. Amma aka dada karfafawa cewa dukkan manzo, babu wani wanda baya cikin wannan wato ka'ida. Dukkan wani manzo Allah bai aiko shi ba face domin ai masa biyayya, kuma biyayyan nan da ake masa bi iznillah, da izinin Allah, Allah ne yace ai masa biyayya. Dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani faqad ata'a Allah, kuma ma yazo ma a cikin alqur'ani man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi to ya bi Allah. Saboda haka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah ce. Wannan shine ma'anar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shine tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar, a gaskata shi a cikin abin da ya bada labari, ai masa da'a, ai masa biyayya a cikin abin da ya umarni da shi, a hanu gabarin abin da ya hana ya tsoratar kan kada a yi shi. Shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah. To wannan daga nan ne Allah ta'ala ya faɗa cewa haƙƙin manzo shine ai masa biyayya, kuma wannan ya nuna kan cewa manzo shine kaɗai yake da wannan matsayin a wajen Allah. Babu wani wanda yake da haƙƙin ai masa da'a mutlaka sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani wanda yake da wannan. Kowa shine Imam Malik yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr, kowa ana karban maganar sa ana raddin wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam. Dan haka waɗanda suke cewa akwai waɗansu a'imma, akwai waɗansu jagorori na addini wanda suke cewa su su 12 al-a'imma al-ithna ashariya, wato shuwagabanni limamai 12, da wajibi ne a yi musu da'a. Idan ba a yi musu da'a ba mutum ya ɓace. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah bata ishe ka ba har sai ka sake wata shahadar cewa waɗannan su ma waliyan Allah ne, wajibi ne a yi musu da'a, su ma ma'asumai ne. Wannan yana daga cikin abin da yake warware addinin musulunci, kamar yadda al-qadhi Iyad ya faɗa a cikin ash-shifa, duk wanda ya yi itiqadin wannan ya warware imaninsa, domin ya ce zai istidraki ne ga Allah. Allah ga abin da ya faɗa cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a, bai ce wa ma arsalna min rasulin wala imamin illa li yuta'a bi idhnillah ba, bai atafi akan rasul da cewa akwai wani imam ba. Shi yasa ne Zaid ibn Ali ibn al-Husayn shi ma yana daga cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam, jikan sayyidina Husayn ne dan Ali Zain al-Abidin. Akwai wani daga cikin irin jagororin wannan hanyar ta bata, hanya ta ɗan Rafida da suka kirkiro ta domin su rusa addini, ana ce masa shaytanut taq, shaydan din garin taq. Ya same shi ce ya kai shaytanut taq, yanzu ni ubana Zainul Abidin, wanda yana daga cikin limaman da suke cewa shi ma dole a yi masa biyayya, yace ya kasance idan abinci yayi zafi zai dauko loma ya hura sannan ya sa a bakina saboda baya so ta kona min baki amma bai gaya mun cewa akwai waɗansu limamai 12 da ya wajaba a yi musu da'a ba in kuma ban yadda da su ba Allah zai kona ni bai gaya mun wannan ba wato ya yadda na kono a cikin wuta kenan bayan bai yadda hatta rutar abinci ta kona mun baki ba amma ya yaje mun na kono a cikin wutar jahannama kaga wannan ba ita ce hujja ba in dai daga yana jin in dai tausayi ne ba wanda ya kai ubana ya ji tausayi na amma kai ya gaya maka amma ni ko ni bai gaya mun ba bayan gashi ma baya so wutar abinci ta kona mun baki wato ya yadda wutar jahannama ta kona ni kenan sai yayi shiru yace a ai saboda ina jin tsoron kai ya gaya maka ka kiyarda ka kono to in ya gaya mun na kiyarda na kono kuma bai gaya mun ba ma ai duk da haka zan kono din kaga dai abin sai masa ilzami ya tabbatar da kan cewa maganar sa ƙarya ce wannan maganar da suke faɗa ahlul baiti ba su san da ita ba ahlul baiti ba su san da ita ba ƙarya ake ma ahlul baiti kaga dai wannan dan Aliyu ibn al-Husayn ibn Ali Zain al-Abidin wanda ake masa kirari wanda faraz da yake masa kirari din nan a cikin baitocin sa wannan Aliyu ibn al-Husayn yana daga cikin shine a cikin jerin gwanan limaman nasu da suke fada shine na hudu amma gashi yana gashi dan sa Zaid ibn Ali ce shi bai sanar da shi da wannan ba yana inkarin wannan to kuma hakika abin inkari ne domin hanya ce ta rusa addini domin idan ka ce wani ma yana da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya amfani da wannan a rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suke yi yanzu kaga sun ce limamin shugaban su na 12 shine mahdi wanda yake wai yana nan ya shiga cikin wani rami a cikin shekara 200 da yan kai bayan hijira ya bata yana yaro ya shiga ramin zai fito a ƙarshen zamani daga ramin suna nan sun ajiye doki a kofar ramin da mutun yana rike da wannan da linzamin dokin kullun da dare da rana akwai mai gadi mai rike da dokin a kofar wannan ramin da takobi yana jiran ya fito sai ya mika masa doki da takobi yazo ya karkashe a rayan masa da Sayyidina Abubakar da Umar ya musu bulala ya musu haddi da su sai da su Aisha da Hafsa su ma ya musu haddi sannan ya karkashe masoyan Abubakar da Umar yazo ya tabbatar da adalci na mulkin Rafida wannan shine tatsuniyar da suke fada to sai tunda baya nan kuma shine dole a bi shi kuma sun ce babu yadda za a yi a cikin duniya ya zamanto babu wannan jagoran kuma yanzu gashi a duniya baya nan saboda haka kaga kenan ba a samu wannan rahamar ba sai suka ce to ai yana da kofa shine wanda ya taba ganin sa sai aka samu wani mai cinikin mai mai sai da mai yace ya taba ganin sa ya fito sai aka ce me ya fada sai yazo ya gaggaya musu abubuwa jahili ne fa babban jahili yace ya ganshi ya fito daga cikin wannan ramin kuma ga irin abubuwan da ya fada saboda haka ta haka sai a samu shaydan wani babban shaydan babban kafiri yazo ya shirya musu ƙarya a cikin addini ya rushe abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo duk da cewar ai shine albab shine kofa ya zuwa ga sahibuz zamani ta haka yazo aka ga abubuwa a cikin addinin Shi'a wanda yake ya saba addini yanzu alal misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi azumi kafin Ramadan da kwana 1 ko 2 a cikin hadisin Ammar wanda Ammar yana daga cikin sahabbai da suke kusa da Sayyidina Ali ba su kafirta shi ba a cikin sahabbai amma sai gashi sai suka ruwaito daga wajen ɗaya daga cikin limaman nasu Musa Rida na 6 na 7 suke cewa ya ce babu laifi kai azumi har ranar shakka ma kai azumi a ciki duk abinda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai su kawo wata riwaya don su rushe ta saboda wanda suke so su bata addinin musulunci sune suka kirkiro wannan mazhaba saboda haka wannan ayat ta yi raddi ga wannan babu wani wanda yake wajibi a yi masa da'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa za a bi shi in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a bi shi ba kowa ne shi yasa zaka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu suka rinka raddin maganganun tsakanin junansu domin sun san kan cewa babu wani wanda yake maganar sa ita ce daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin sahabbai face an masa raddin wata maganar sa domin babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ayar dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne domin da ba ma'asumi bane da zai iya umarta da saban Allah da kenan Allah ya yi umarni da a saba masa tunda Allah ya ce duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a bi shi, saboda haka ba zai yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da safo ba, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne daga safo kenan. Wanda yake wannan ayar ita ma abinda take nunawa kenan. To sannan Allah ta'ala ya ce da a ce yayin da suka zalunci kawukan su a yin wato bujire ma hukuncin Allah zaluntar kai ne, domin mutun ya cuci kansa saboda ya kai kansa zuwa ga halaka, tunda Allah madaukakin sarki in ka saba masa zai akwai sakayya. Man ya'mal su'an yujza bihi, duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya, saboda haka idan mutun ya saba ma Allah tamkar ya zalunci kansa ne, domin ya kai kansa zuwa ga halaka. Ja'uka sai suka zo maka, wato suna masu tuba. Idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha, suka nemi gafara Allah. Wastaghfara lahumur rasul, kuma manzo ya nema musu gafara Allah. Nan ba a ce wastaghfarta lahum ba, ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarta lahum, da a ce yayin da suka zalunci kawukan su sun zo maka sai suka nemi gafara Allah, Allah bai ce kuma ka nema musu gafara ba, sai ya ce kuma manzo ya nema musu gafara, dan a nuna kan cewar istighfarin manzo yana da wani matsayi babba. Shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wani babban matsayi, wato nema suka samu shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai wata nukta ta biyu, shine cewa yayin da basu kai hukunci ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, suka kai hukunci ya zuwa ga tsagut, suka bujire yayin da ake kiran su zuwa ga hukunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kauce, wannan abin da suka yi kamar sun yi fito na fito da wato wannan sultani na manzanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi, wato sun fita daga cikin da'a. Saboda haka idan suka dawo Annabi suka ce ya Rasulullah ka nema mana gafara Allah, ya nema musu gafara Allah, tamkar sun tuba ne sun dawo karkashin sultanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine nukan da aka ce wastaghfara lahumur rasul, domin ba ana maganar cewa shi aka yi ma a kashin kansa a matsayinsa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, a'a manzancin aka yi ma. To shi yasa ake so istighfarin ya zamanto daga wannan matsayi na manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa sai aka ambace shi. Lawajadullaha tawwabur rahima, zan samu Allah mai yawan tuba, mai yawan karban tuba. At-tawwab siga ji na mubalagha na tuba, Allah mai yawan karban tuba ne. Idan ka tuba, in mutum yayi laifi ya sake tuba, Allah zai amsa masa. Allah ba zai gushe ina karban tuban mutum ba har sai idan ya kai gargara, ya zamanto ya ga alamun mutuwa, shine Allah ba zai karbi tubansa ba. Amma komai yawan zunubi, komai yawan ka kai ka sake dawowa, ka kai ka sake dawowa, in dai kana tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tubanka. Shi yasa shedan yake tsayawa tsakanin mutum da wannan, sai ya ce maka kai wannan tuban muzuru kake yi, makaryaci ne tsakaninka da Allah, ya za a yi kullun kai kenan wai ka ce ka tuba, tubanka na ƙarya ne. To shedan ne yake so ya raba ka da Allah, shedan ne yake so ya raba ka da Allah, kada ka bari ya sanya maka ya'su, ya sanya maka yanke kauna daga rahmar Allah. Wannan ayar ta nuna rahmar Allah, yanda Allah ta'ala a cikin rahamarsa yayi umarni da ayi da'a kafin sabo. Kafin sabo yace ayi da'a, yace ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ma'ana ku hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ku tun kafin ayi sabo din. Bayan sabo kuma sai yayi umarni da atuba, da a nemi gafara. Wannan yana cikin kamalar rahmar Allah tabaraka wa ta'ala, cewa hatta kafin sabo din kada kai sabo kai da'a. To amma kuma idan ya zamanto kan cewar ka cuci kanka kai sabo, to kuma sai yayi umarni da ka nemi gafara. Bai nuna kan cewa in ka riga kai sabo shikenan ka mutu ka lalace ka tabe har abada ba, duk da haka ya bar maka kofar dawowa ya zuwa gare shi saboda cikar rahamarsa jalla wa ala. Kuma wannan Allah ta'ala ya ce za su samu Allah mai yawan karban tuba, mai tsananin jin kai a gare su, idan suka zo ya zuwa gare ka suka nemi gafara, kuma manzo ya nema musu gafara. To yanzu kenan sharadi ne na tuba sai mutun ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya wannan dangane da wanda suka yi wannan laifi, dangane da wanda suka yi wannan laifi. Amma bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam fa, me ake nufi da idan mutun yana so ya dabbaka wannan aya, ya tafi zuwa ga Allah, wato ya je zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara Allah, ko manzo ya nema masa gafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. To anan wajen wadansu sai suka ce wannan abin da ake nufi, shine mutum ka je Madina inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. In ka je Madina ka nemi gafara Allah, sannan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara Allah, sai Allah ya gafarta maka. Wato kai ka nemi ka ce ya Rasulullah ka nema min gafara Allah, ka roke shi addu'a. To wannan ma'ana batila ce, wannan bata ne. Babu wanda ya dauki wannan fahimta daga cikin magabata. Sahabbai basu yi ba, wala tabi'ai wala a'immatul Islam su je su ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ka nema mana gafara Allah ya mana kaza, ya Rasulullah ka ce ka nema mana ceto wajen Allah. Domin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ma dukkan mumini gafara, tunda Allah ya umarce shi ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rasulullah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Ka nemi gafara ga zanubanka, kuma ka nema ma mu'minai maza da mu'minai mata gafara. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mu'minai maza da mata gafara. To saboda haka kenan baka bukatar ka je ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara. Kuma wannan yana daga cikin bude kofa na a rinka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a, a rinka roƙonsa shi kansa. Wanda yake kuma ba a roƙon kowa sai Allah. Shi yasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki da ake bauta masa. Mutane su zo suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma yace la tattakhidhu qubur anbiya'akum masajid. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yace kada kuma yadda kabari na ya zamanto wajen sallah. Fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka maida masallatan annabawa, kaburburan annabawan su zamanto masallatai. Me ma'anar dau mayar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci? Kace a can zaka je kai ibada, a can zaka je kai addu'a. Idan kai haka a kabarin ka maida kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka ka mayar da shi masallaci. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi wannan. Domin me? Domin wannan shine zai kai ya zuwa ga abauta ma kabarin. Tunda zaka ga yanzu mutane masu zuwa makabarta masu irin wannan mummunan ɗabi'a, mummunan hanya, sai kaga banda aike ma har wasiƙa suke rubutawa su bayar wasiƙa ga wanda ya cin kabarin, ga buƙatu ya zana su, sai a je sai a rataye wasiƙar a jikin ƙarfan kabarin. Wai kamar an aka yi haka, an ba wato an masa wasiƙa cewa wato an taɓa aika wasiƙa lahira, wato an aika shi fa yana lahira, fa yana wata rayuwa daban, amma ka aika masa wasiƙa wato yayi maka addu'a a can. To duk waɗannan abubuwa ne wanda suka zo sababbi, ba a yi su a cikin qurunul mufaddala ba, la zamanin sahabbai wala zamanin tabi'ina wala zamanin atba'ut tabi'in. Kissar da ake ruwaitowa ake danganawa ya zuwa ga Imam Malik cewa Abu Ja'far al-Mansur ya tambaye shi cewa idan ya je wajen ya ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fuskanci kabarin ne addu'a ko ko ya juya ya fuskanci kibla ya addu'a? Sai Imam Malik ya ce masa a cikin kissa, ta ya zaka juya masa baya bayan shine wasilarka, shine wasilar babanka Annabi Adam, ka karle shi kai masa kai addu'a kana kallon kabarin. Sannan aka ce Imam Malik ya karanta wannan aya. Wannan kissar malamai sun yi inkarinta. Daga cikin wanda suka yi inkarinsa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kafin shi ma waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabar Imam Malik, saboda wanda ya ruwaito Muhammad ibn Humaid al-Razi bai so ma neman ilimi ba ma sai bayan mutuwar Imam Malik, kuma shine aka ce ya ji daga Imam Malik. Bai fara neman ilimi ba sai bayan Imam Malik ya rasu. Saboda haka ina ya ga Imam Malik da har ya ji wannan kissar daga wajensa. Kuma ma abin zargi ne wajen malaman hadisi. Malaman hadisi ba sai da riwayarsa ba, ba shi da aminci, ba shi da adalci. Saboda haka wanda ya ruwaito irin wannan kissar ba za a karba ba. Dan haka Imam Malik dangana wannan ya zuwa gare shi ba shi bai inganta ba. Saboda haka dai gabaki dai qurunul mufaddala ba za ka samu suna irin wannan ba. Ma'ana wadda take sahihiya na wannan shine cewa idan ma mutum yana so, wato zahirin ayar ta nuna cewa idan mutum yayi laifi to ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa, zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Kamar Abu Lubaba lokacin yakin Quraiza da aka je Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaje ya binciko halin da suke ciki sai suka ce masa idan muka yadda muka karbi sulhu me kake ganin zai yi mana sai Abu Lubaba yayi ishara ya haka wato gabaki daya yanka ku za'ai yin wannan saboda sai yake ganin cewa ya ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi masallaci yaje ya daura kansa a jikin al'amudi na masallaci tana nan al'amudin har yanzu yana nan an rubuta sariyatu Abi Lubaba a cikin rauda tana nan za duk wanda yaje Allah ya kai shi ya duba za ya ga an rubuta sariyat istiwanatu Abi Lubaba ya daura kansa a jikin wannan istiwana a jikin wannan filan yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya saukar da cewa ya karbi tubansa sai dai matarsa ta kawo masa abinci a nan zai ci inda buƙatar zuwa banɗaki sannan akwai sannan matarsa tazo ta jashi ta kai shi banɗaki sannan ta dawo da shi ta daure aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo wajena ya nemi gafara Allah da Allah ya yafe masa amma tunda ya jibinta ma kansa wannan to sai Allah ya saukar da tubansa sai dai kwana da kwanaki a haka har sai da tukuna Allah ya saukar da karbar tubansa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin Ummu Salama ya gaya masa Ummu Salama ta bude labuli tace abshir ya Abu Lubaba tabal qad taballahu alaik kai farin ciki ya Abu Lubaba Allah ya karbi tubanka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo mu ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta masa to in a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne to idan ba a rayuwarsa bane me zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo zuwa umarnin sa da hannun sa tunda dama ai tawaye kai ma umarnin Allah da umarnin Allah da manzon sa to ka dawo ya zuwa ga umarnin Allah ka dawo ya zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka dawo ya zuwa gare shi tunda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mu'mine gafara sai ka samu wannan ayar ta hau kanka amma ka dauke ta da wannan fassara wanda take sabanin abinda magabata suke akai na daga sahabbai da tabi'ai wanda su suka fi kowa fahimta alqur'ani su suka fi kowa kuzari wajen aiki da abinda ke cikin alqur'ani ka kirkiro wani abu sabo daban wannan kuskure ne to sannan sai Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika fala wato al'amarin ba haka bane kamar yanda suke cewa yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka suna riyawa cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka to al'amarin ba haka bane wa rabbika ina rantsewa da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun hukunta ka fima shajara bainahum a cikin abinda ya cakuɗe tsakanin su daga nan ne aka samu ashajara saboda wato ganyayenta suna shiga cikin juna wato duk abin da ya zamanto sun yi jayayya ya cakuɗa tsakanin su to su hukunta ka ya rasulullah akan su thumma la yajidu fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba su samu wani kunci a cikin zukatan su ba daga abin da kai hukunci da shi wayusallimu taslima kuma su miƙa wuya ga hukuncinka miƙa wuya na gaske wanda babu wani wato gurgubin kau da kai ko rashin yadda da hukuncinka ya rasulullah wannan ayar ce take nuna kan cewa imanin mutum ba zai cika ba sai ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akansa shine daga cikin arba'una hadithan wanda yake hadith ne wanda yake isnadin sa bai inganta ba amma ma'anarsa sahihiya ce daga sauran waɗansu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai san ransa ya zamanto mai biyayya ne ga abinda nazo da shi to nan Allah ta'ala yake cewa wallahi na rantsi da ubangijinka ya rasulullah imanin su ba zai zamanto na gaske ba har sai sun hukunta ka akan su wato sai ka hukunta shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda shari'a ta jaka duk inda ta jaka amma ba ka ce haba a ce wai rabon mace rabi ne na rabon namiji ba kai kuma kana takama da kan cewa kai ne mai wato yancin mata haba wannan ai ba ai akwai zalunci a cikin wannan suna faɗa fa suna nan fa suna faɗa ɗan ilmaniyin ɗan baruwan mu da addini kuma suna nan suna rubuce-rubuce a jaridu a internet da sauransu irin wannan gubar ake nema a zuba a cikin zukatan mutane to wannan raba ka da imani ne Allah ta'ala ya ce ba za su yi imani ba sai sun hukunta ka ya rasulullah a cikin duk abin da ya gudana tsakanin su sannan ma bayan sun hukunta ka din sannan ba su samu wani kunci ba ba su ji kan cewa wannan abin ya kuntata musu ba wato su yarda da hukuncin ka dole sai sun yarda ba kawai su hukunta ka ba in kai hukuncin kuma su yarda a cikin wannan akwai nuna kan cewa babu wani haraj babu wani takura a cikin hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a gabaki ɗayan ta babu wani takura abinda ka gane hikimar sa to ka gode ma Allah ka gane hikimar sa abinda ba gane hikimar sa ba ka sani akwai wanda yafi ka ilimi wanda ya san wannan hikima dukkan abinda Allah ta'ala ya zo da shi babu wani kunci wama ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wani takura wani kunci gare ku wani hukumi a cikin ku ba a cikin addini a gare ku babu wani abu wanda yake zai kuntata ma musulmi a cikin rayuwar a cikin aiwatar da shari'ar musulunci a cikin aiwatar da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sharadi na uku wa yusallimu taslima su sallama su miƙa wuya wato su ya zamanto kan cewa sun karbe shi karba wanda take nuna kan cewa babu wani kiyama a cikin hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba sa kiyamatar addini ba sa kiyamatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai cikin komai an ce a cika gemu a rage gashin baki babu wani abin kyama a ciki kada a bar wando ya ja kasa babu wani abin kyama a ciki mata kada su bayyana tsiraicin su babu wani abin kyama a ciki amma ka rinka ganin kan cewa kana kyamar wani abu wanda yake shari'a musulunci ta zo da shi to wannan Allah ta'ala rantsewa yayi cewa baka yi imani ba an ce sababin wannan saukar wannan ayar shine cewar a kan dai waɗannan waɗanda suke wanda suka ce aje wajen dagutu akai hukunci ne to shine Allah ya ce imanin su bai ba su imani ba tunda dama suna cewa a ya tsumuna annahum amanu bima unzila ilai Allah ya ce fala ba su imani ba a cikin sahihul bukhari an ruwaito daga hadithin urwata bin zubair ya ruwaito cewa mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam al-Asadi hawariyyi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da gona da yake makwabtaka da gonar wani musulmi ba ansari na Madina to akwai ruwa yana tuhowa daga dutse ta hanyar an masa hanya yana kwararowa daga dutsen Harra wannan bakin dutsen na Madina sai ya zo gonar Zubair sannan zai zo gonar wannan ba ansari shi mutumin ansar sai ce kada Zubair ya tare gonar sai ya gama shayar da ba sai ya gama ban ruwa tukuna sannan ya bude wato hanyar magudanar ruwar ya wuce ya kai gonar wannan mutumin Madina sai ya ce da ilma a yajri ka kyale ruwan ya taho kawai wato ka ɗebi wanda zaka iya ɗiba shine rabanka suka yi rigima akan wannan sai suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yayi hukunci tsakanin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Zubair ka datse ruwan idan ka gama shayarwa sai ka bude hanyar ruwan ya tafi zuwa wajen wannan ansar shi ma ya samu nasa tunda shi shine a sama shine a farkon hanya to ya soma shayarwa sannan wanda zai zo na gaba ya zo ya shayar wannan ansari sai bashariya ta dade shi hali na mutum yace an kana ibn ammatik dan wato dan uwanka ne dan wato dan gwaggwanka ne tunda Zubair dan Safiya ne Safiya bint Abdul Muttalib wato kai haka ne wato dan kamar wato kai san kai kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ai Zubair sai yace ina ganin akan mu ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa fala wa rabbika la yu'minuna tunda shi bai yadda hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba a yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam itirazi akan hukuncin sa yanzu Allah zai raba ka da imani idan ka ga wani abu na sunna aka ce maka sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka gane hikimar ba ka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir mun ji mun bi gafaraka muke nema ya Allah kuma gare ka zamu koma shi yasa yayin da sahabbai da Allah ta'ala ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah in kun boye abin da ke cikin zukatanku kuma kun bayyana Allah zai muku hisabi sai hankalin su ya tashi suka ce haba suka ce ya rasulullah Allah ya ce mana mu yi jihadi mun yi jihadi ya ce bar gidajen mu mun bar gidajen mu amma wannan a ce hatta abin da ke cikin zukatan mu sai an mana hisabi ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a za ku ce ne kamar yanda yahudu suka ce sami'na wa asaina mun ji mun kibi ya ce ku ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir da suka faɗa haka zukatansu suka yi dadda wannan cewa Allah mun ji mun bi duk da wannan umarnin mai tsanani ne mun ji mun yadda mun bi suka miƙa wuya akan haka to sai Allah ya saukar musu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kowanne daga ciki suna faɗa Allah yana cewa qad fa'altu nayi muku to ka gani albarkar sallama ma Allah da manzansa kenan. So da haka in ka ji wani hukunci na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka fahimci hikimar sa ba, baka gane madogarar sa ba, baka gane hikimar yin sa ba, kada ka ce zaki fito na fito, kace haba da Allah, ta ya za a ce haka? Wannan magana ce ta Allah da manzansa ake magana, imani ake magana, makomarka ake magana, makomarka ake magana, ko wuta ko aljanna. Saboda haka kai taka tsantsan, in baka gane baka ce ka sallama, Allah madaukakin sarki zai sanya ka gane hikimar daga baya. Ballantana kuma idan kai tambaya, in kai bincike, babu wani abu wanda Allah ta'ala ya kawo face ya zama to hikimar sa a bayyane take. In Allah yadda Allah zai sa a fassara littafin littafan manya-manyan malamai irin su Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dukkan hukunce-hukunce da suke shiga duhu ga waɗansu mutane, hatta ga waɗansu malamai ba sa gane fuskar hukuncin hikimar da ke ciki, duk sun bayyana waɗannan a fassara wannan littafin da yaren duniya musamman da Turanci mutane su karanta su ga asirin shari'ar musulunci, su ga hikimar da ke ciki. Babu wani abu wanda Allah ta'ala ya dora ma al'ummar musulmi wanda yake yafi karfin su aikata shi, ko kuma ya takura gare su, ko kuma babu hikima a ciki. Amma abin yana buƙatar ilimi, saboda haka sai ka tambayi masu ilimi sai su bayyana maka. Amma kada kai intirabi, kada kai fito na fito. Allah ta'ala cewa yi sai sun miƙa wuya, sai sun hukunta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yadda da hukuncin, ba su ji wani kunci ba, kuma sun sallama ba tare da wani intirabi ba, ba tare da wani kaucewa ko fito na fito, ko kuma nuna rashin yarda da rashin amincewa ba. Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane hali muke ciki. Na'am.
Walau anna kazabna alaihim an ihtumu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau anna إنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعزنا أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
الله تعالى يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله يقول إذا أتيمون وجب تاموسوا كنكو كشي كاو كنكو كوكما كبتدق تكين جدا جنكو ما فعلوه إلا قليل منهم. Da basu yi haka ba, da basu aikata wannan wajibin umarnin ba, illa qalilun minhum, sai kadan daga cikin su. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi, da a ce sun aikata abinda ake musu wa'azi da su aikata shi, lakana khairan lahum, da yin aikin ya zama ya kasance mafi alkhairi a gare su, wa ashadda tathbita, kuma da ya zamanto mafi tabbatarwa gare su a cikin imanin su. Allah yake cewa abinda ya umarni da su na hukuncin Annabi sallallahu nabin hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai tsanani ba. To da a ce mu abu ne mai tsanani aka dora musu fa, aka ce uqtulu anfusakum, ku kashe kawu kanku, aw ikhruju min diyarikum, ko kuma ku fita daga cikin gidajenku, ku bar gidajenku, ku bar garuruwanku, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, da kadan ne za su aikata saboda me saboda asalin abin da ake nema na biyayya wanda yake shine asalin imani na sallama ma Allah da manzansa ba a same shi ba amma kaga irin su sayyidina Abubakar irin su Thabit ibn Qais ibn Shammas suka ce ai mu da Allah zai rubuta mana wannan da yi zani mutanen da suka kashe iyayensu sayyidina Abubakar a wajen yakin Uhud babansa ya ganshi yace ina ganin ka sai kau da kai nake gare daga gare ka yace ni ku da na ganka da na kashe ka haka yace da ya ganshi da ya kashe shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mahaifinsa munafiki ne da mahaifinsa yace zai yace in an koma Madina mai girma mai buwaya mai izza zai koru wulakantacce yana nufin shine mai izza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya fada din Abdullahi dan sa yazo inda yazo Thaniyatul Wada inda ake shigowa cikin Madina ya zara takobin sa yana jiran zuwan uban uban nasa yana zuwa yace ba za ka shiga ba yace ya jama'a ku duba dana ya hana ni shiga gidana yace ba za ka shiga ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka manzon Allah shine al-a'azzu shine mai izza kai kuma kai ne al-adhallu kai ne wulakantacce to mutanen da suka yi ma iyayensu haka suka yi ma kawukansu haka to irin su sune illa qalilun minhum sune kadan daga cikin mutane dan dama waɗanda suke as-sabiquna as-sabiqun wannan qalilun minal akhirin kadan ne daga cikin mutanen karshe to Allah ta'ala sai ya ce amma da sun aikata abinda aka umarce su la kana khairan lahum da wannan shi fi alkhairi a gare su wanda ya nuna kan cewar akwai dukkan alkhairi a cikin da'ar Allah yake a cikin bin umarnin Allah yake idan mutum ya bi umarnin Allah wannan shine fa alkhairi a gare shi shi fa alkhairi a gare ka a lafiyar jikinka shi fa alkhairi a gare ka a akibarka abinda zaka samu in ka mutu da kuma ranar lahira da akan sirat da lokacin shiga aljanna duk shi zai fi maka alkhairi shi zai fi maka alkhairi akan bayanka bayan waɗanda ka bari ƴaƴanka da zuriyarka aikin alkhairi shine zai zamanto alkhairi a gare su shi zai zamanto maka alkhairi akan rayuwarka a cikin al'umma akan mutuncinka akan komai kake gani bin Allah shine yafi alkhairi a gare ka da'a ita ce take da dukkan rabo da sa'a yana cikin da'a tsiya da rashin sa'a yana cikin sabo babu zancen wani sa'a ko kan cewa wai abu kaza ka je kana neman sa'a ka je wajen malam ya baka sa'a malam ba zai baka sa'a ba kyakkyawan aiki shi zai baka sa'a shi zai baka dacewa kamar yanda kuma in kana so ka tsiya ce to ka dauki tafarkin saban Allah nan Allah ya jera abubuwan dake cikin abubuwa na albarka dake cikin bin Allah na farko yace la kana khairan lahum da wannan zai fi musu alkhairi wa ashadda tathbita zai fi musu tabbata a cikin imani wato bin Allah zai dada kara maka imaninka da Allah zai kawar da shakka a cikin zuciyarka zai kara maka karfin imani zai kara maka tsoron Allah indai kana bin Allah na biyu wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima na uku idan suka yi haka za mu zo musu da lada mai girma daga gare mu ladan daga wajen Allah ne ba wani ne wanda za aka gani ba za a zo a kawo lada ne daga wajen Allah in ka duba yin Allah ka duba kawatar halittar Allah ka san Allah gwani ne to wajen kyautarsa abinda zai yi maka wanda har ya sifanta da cewa daga wajensa ne ka san ya isa matuƙa wala hadainahum siratan mustaqima na hudu kuma da za mu shirye su zuwa ga tafarki madaidaici wanda yake zai sanya su akan dukkan alkhairi ya kawar da su daga dukkan abin da yake sharri ne ya sanya su a miƙe a cikin shiriya ya sanya su barbata akan haske su bar duhu waɗannan abubuwan guda hudu sune Allah ta'ala ya ambata na albarkar da'ar Allah idan mutane suka aikata da'ar Allah abinda Allah zai sanya musu kenan a daidaikun su haka a cikin jama'un su dan haka idan da zamu dabbaka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu abinda zai zo ya same mu kenan a cikin al'umman mu zamu samu alkhairi zamu samu karin imani zamu samu lada mai yawa daga Allah kuma zamu samu shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shine zai samu zamanto wato abinda zai raba mu da dabbobi kenan da irin wannan rayuwar ta dabbobi da muke gani ake kawo mana da sunan cigaba rayuwar arna da ake kawo mana da sunan cigaba kullum muna gani sai barnaci take karuwa akan barnar da suke yi domin ba akan siratul mustaqim suke ba suna tafiya ne akan wato mutum ne wanda yake afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskar sa zaka daidaita shi da wanda yake tafiya mike akan tafarki madaidaici, to waɗannan su ne suke tafiya akan fuskokin su, komai a akasi yake, komai a akasi yake. Ku duba ku ga abin da yanzu suke yi kwanan nan, yara ɗan shekara, yara an samu wata madara a China, ana ba ma yara, yarinya ɗan kankanuwa da yaro ɗan kankani wanda bai fi shekara biyar ba, amma an sanya masa sha'awar ɗa namiji babba ya ɗan shekara biyar, an canza ɗabi'arsa, an canza halittarsa, abinda ci gaban fa ya kawo musu kenan, abinda ilimin da suka samu, abinda ya kai su zuwa ga za su samu kenan. In wanda barna a bayan ƙasa mai za su kawo, to duk wannan shine karkata da suna tafiya kife akan ƙasa. To mu kuwa Allah madaukakin sarki yace in muka yi da'a zai sanya mu akan tafarki madaidaici. Sannan Allah yace wa man yuti Allah war rasul, wanda duk ya bi Allah kuma ya bi manzo, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, to waɗannan masu wannan da'a suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su. Minan nabiyina, sune annabawa, was siddiqina, da siddiqai, as-siddiq siga mubalagha ne na wato as-sadiq, mai yawan masu yawan gaskata annabawa, masu gaggawa ya zuwa ga gaskata annabawa irin su sayyidina Abubakar kenan, wanda kowane annabi yana da irin su. Kamar a lokacin annabi Musa shine waja'a rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, shine mu'minu ali fir'auna kenan irin su. A zamanin su annabi Isa wanda ya zo yayin da ya tura su zuwa, yayin da ya tura mutane zuwa ga alqarya, izja ahal mursalun iz arsalna ilayhi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith, wanda Allah ta'ala yace wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin shi din wa ma kunna shi irin su kenan, irin sahabban annabi Isa wanda suke gaggawa zuwa ga imani da shi, to sune as-siddiqin. As-siddiqin wanda sune a daraja ta biyu bayan darajar annabawa, kamar irin sayyidatuna Maryam. Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa, uwar annabi Isa sayyidatuna Maryam siddiqa ce, min Isa matuka wajen gaskata annabawan Allah. Wa shuhada, da kuma shahidai wanda aka kashe su a tafarkin Allah. Ash-shahid shine wanda aka kashe shi wajen yakin Allah, ko ya faɗi gaskiya a wajen sarki wanda yake ja'iri karkatacce ya kashe shi, ko kuma wanda aka riskar da su da ash-shuhada, wanda aka ba su hukuncin shuhada duk da ba a kashe su a fagen fama ba, wanda sun kai wajen mutum 20, kamar da Ibn Hajar ya ambata su a cikin sharhin, a cikin Kitabul Janaiz, cikin Sahihul Bukhari, da wanda ya mutu da ciwon ciki, da wanda ya fado da kan dutse ya mutu, da wanda macen da ta mutu wajen naƙuda, da wanda ya mutu a cikin ya ƙone una ta same shi ya mutu, da wanda ya mutu a cikin ruwa, wato ya nitse a cikin ruwa ya mutu, da wanda da wanda zatul janab cutar suka ɗinnan ta same shi ya mutu, sun kai dai wajen mutum 20, wanda kowannan su ya zo a cikin hadisai ingantattu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya subanta da cewa shuhada ne, shahidai. Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi yana cewa irin waɗanda suke mutuwa a cikin hadarurrukan zamani, hadarurrukan mota, hadarin jirgin sama, hadarin jirgin ƙasa, hadarin jirgin ruwa, su ma duk sun shiga cikin wannan, domin hukuncin su da hukuncin wanda ya fado daga sama, ko wanda ya zo yadda ki dutse ya zamanto, ko wanda dutse ya fado masa, duk hukuncin su ɗaya ne, su ma duk suna cikin ash-shuhada. Saboda duban waɗannan dalilai, waɗanda duban sifar da ke cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kan cewa shahidai ne, to su ma waɗannan shuhada dukkaninsu su ma ƴan aljanna ne, wanda ba a yi musu hisabi, ba za a yi musu azaba ba. Was-salihin, da kuma salihai. As-salihin su ne wato masu ayyuka nagari, nagargarun bayi, waɗanda suka yi imani kuma suka tsaya akan bin Allah da bin manzannin Allah. To duk wanda ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana tare da waɗannan. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, madalla da waɗannan a wato abokan zama, madalla da su a abokan zama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ce ma Aisha ummul mu'minin, dukkan wani annabi idan ya zamanto cewa ajalinsa ya zo, sai an ba shi zabi tsakanin duniya da lahira. Dukkan wani annabi in ajalinsa ya kusa, sai an zo an ce, to kana so ka ci gaba da zama a duniya ko kana so ka taho lahira? Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ajalinsa ya sauka, tace ina ganinsa sai na ji muryarsa ta canza, sai na ji ya ce ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, sai tace fa alimtu annahu khuyyir, sai na san cewa an bashi zabi. A wata riwaya take cewa bai zabe mu ba, yace ya zabi ya zamanto tare da annabawa da siddiqai da shuhada da as-salihin shine maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe a wani riwayar yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la ka daukaka ni zuwa ga abokin zama mafi daukaka wato ya zuwa ga waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a wannan kuma shine tafsirin Fatiha da Allah ta'ala yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu kai ni'ima a gare su tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su to waɗanda kai ni'ima a gare su gashi inda Allah ya fassara su sune annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da kuma wannan ayar ne malamai suka kafa hujja akan cewar khilafancin sayyidina abubakar khilafanci ne akan tafarkin Allah da manzansa akan siratul mustaqim domin cewa suka yi Allah madaukakin sarki ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka shirye da mu tafarki madaidaici kuma tafarki madaidaici din nan Allah ya fassara da cewa shine tafarkin waɗanda yayi ni'ima a kansu sune annabawa da siddiqai da shuhada da salihin kuma sayyidina abubakar yana cikin siddiqai da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi yasa masa as-siddiq ranar da aka yi daren isra'i aka zo aka ce masa to gashi mutumin naka ya kawo abin da yake kowa ma zai karyata ya ce a cikin dare an je da shi baitul maqdis an je sama da shi an dawo da shi duk a cikin daren nan ya ce in shi ne ya faɗa na yadda ya yi gaskiya da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kira shi as-siddiq daga lokacin da ake kiransa as-siddiq saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da nassin magana annabi sallallahu alaihi wasallam siddiq ne kuma Allah ya ce mu bi tafarkin siddiqin saboda haka ya ce mu bi sayyidina abubakar saboda haka duk wanda bai bi sayyidina abubakar ba menene shi bai zamanto akan siratul mustaqim ba wanda kuma duk ya bi sayyidina abubakar ya zamanto akan siratul mustaqim da nassin alqur'ani sheikh al-imam shinqiti Muhammad al-Amin al-Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan shi ya fitar da wannan fuska sannan Allah ta'ala ya ce zalikal fadlu minallah wancan abin ambato cewar mutun ya zamanto a cikin wannan jama'ar shine falala daga Allah wannan shine ainihin falala daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masani Allah ya isa masani Allah ya ce maka wannan ya isa falala kuma ya ce ya isa masani akwai wata falala kuma da zaka nema bayan wannan waye sani in ba shi ba to ya ce wannan shine falala akwai wata falala da zaka nema dan haka me kake nema a rayuwarka banda da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da dai zaka nema kuma bayan falalar Allah to Allah ya ce wannan shine falala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayin da a lokacin sun kasance suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su a tashi saboda in suka yi tunani kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama wanda daga ciki akwai hadisin Aisha cewa wani daga cikin sahabbai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa a ɓace daga ganinsa yana cikin ɓacin rai da tashin hankali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya nake ganinka hazin kana cikin kunci da ɓacin rai sai ya ce ya rasulullah ina zaune a gida sai tunani ya zo mun na ji inda nake son ka in tunaninka ya zo mun sai in taso in taho don in zo kawai in ganka saboda ina tunani idan ni na mutu ko kuma kai ka riga ni kai kana tare da annabawa ko da Allah ya sa na shiga aljanna da wuya in ganka ina zan ganka ya rasulullah sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wannan haka ne domin matsayi a cikin aljanna matsayi ne walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba inda muka fifita sashin su akan sashi a nan duniya an fifita sashi akan sashi akwai wani gidan da in ka je ba a jira a kofar gidan ma ballantana a shiga a nan duniya fa kenan saboda bambanci jira ma ba a yi a kofar gidan ballantana a shiga akwai unguwar da wani bai isa ya kai ba to a ranar lahira manzon Allah ta'ala ya ce walal akhira alahira kuwa akbaru darajatin wa akbaru tafdila darajojin sun fi haka kuma fifikon ya fi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke can saman aljanna ahlul illiyin suna gano muqamin annabawa da waɗanda Allah ya fifita al muqarrabun kama yutara al kawkabu durri kamar yadda yake ganin tauraro mai haske din nan haka zaka rinka ganin waɗansu shine can inda suke a cikin aljanna ka san tauraro ko da telescope ba a gano shi, da yawa taurari ko da telescope wanda ake hangen nesa din ba a ganin sa, to haka waɗansu darajar su take a cikin aljanna. Saboda haka yanzu ina za a ga irin waɗannan, ina za ka ga su so Annabi Ibrahim, su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina za ka gansu? As-siddiqin ma ga inda suke can suna gana yanzu kamar taurari. Mu da kowannan mu yayi dai zaman to mas a aljanna, talakan aljanna, to talakan aljanna ya za ka hango waɗannan? To shine Allah ya ce ga hanyar nan, wa man yuti illaha war rasul, wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yana tare da su, za su rinka ganin juna, duk da yake ba darajar su ɗaya ba, za su rinka ganin juna. Shi yasa wani sahabi, wani baƙawi, wata ran ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah, ar-rajul yuhibbu al-qawm wa lamma yalhaq bihim wa lamma yalhaq bi a'malihim, mutum ne yana son mutane amma aikin sa bai kai nasu ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajulu ma'a man ahab, mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama. Anas yace ba mu taba jin hadisin da ya faranta mana rai ba irin wannan hadisin. Anas yace dan haka ina son Abubakar da ina son Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar, kuma ina fatan ranar alkiyama in kasance tare da su. Dan haka mu ma mu so su, mu bi Allah, mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kaunaci Allah zai hada mu tare da su a cikin aljanna insha Allah. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.